The Lord has done. Put your hands together.
Count your blessings one by one. Praise the Lord. Look at what the Lord has done. Count your blessings one by one. Praise the Lord. Look at what the Lord has done. If you're saved, if you're healed, if you're free, then praise the Lord. If your mountain has been moved, shout His name. Praise the Lord. Da 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 da